a kitchen, nagenki da wani, nafisa, nafisa, kulum nagenki ni da ke, a kitchen, nagenki da wani, nafisa, nafisa, kulum nagenki ni da ke, indaraita vas darabo, kina ke so indarabo, gagi da zau na sabo, uta ba ma. Kam inji dan adam shi yake na am ayyay murnar soyayya a kitchen na ganki da wani nafisa kullum na ganki ni da ke a kitchen na ganki da wani nafisa ruhin soyayya nayi sallama sanye magana anyi angama kece sirrin soyayya a kitchen na ganki da wani nafisa kullum na ganki ni da ke a kitchen na ganki da wani nafisa kullum na ganki ni da ke yanzu na zama wani sarki san kishi nake wa dauki dogari na ki milki dan soyayya da biyayya lal marhaban san ki zaki ban na ki ne daban kada ki juya mini baya a kitchen na ganki da wani nafisa